and it's gone.
The MS Fakes.
Kecha raina, kecha ganina, zuchiya ta tazabeki. Dare darana zanswan ganki, azuchiya na baya kamarki. My baby Balkisu, you happy chosen kemfisu. Shiya sa zanzabeki, dare darana inganki. Basu kawai nasu wasa ne, ace da su kuma zance ne. Baby na ita na farko ce, basu kawai nasu wasa ne be.
My lover, Balkisu, I missed you. My lover, I missed you. Balkisu, my lover.
Barka da rana ya gajiya, tace da ni kuma ba gajiya. Kira ni in zo fadarki, kice da ni kuma angonki. Oh my gosh, designer. To Fausa designer, she is my honey, my lover. Tace da ni kuma soyayya kai. Baby na ta iya zance, shi yasa nace na zabe ta. Dare da rana zan janganta, a zuciya na baya kamar ta.
My lover, Balkisu, I missed you. My lover, I missed you. Balkisu,
zuciya ta zabe ki, idanu na san kalle ki, kunnuwa na dan sautin ki, saboda dadin muryan ki. Shi yasa nace nayi dace, baby na ta iya zance. Ba sakaci balle kwace, ga ado kuma ga zance kai. Dake nace zan yo soyayya, dani dake kuma baki yayya. Dare da rana sai soyayya, a zuciyar mu baki yayya. Baby na kin iya zance, shi yasa nace na zabe ki. Dare da rana zan zon ganki, a zuciya na baya kamarki. Oh my gosh, kyakkyawa fara doguwa yar Hausawa. My baby knows I love you, my pretty knows I love you.
My